Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Yuli na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gubal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labaran
Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau Litinin cewa sojojinta 34 sun bace bayan da jirgin ruwan su ya kife a hanyarsa ta zuwa tsibirin Bakassi Dakarin Afghanistan da sojin Amurka ke mara baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar. A yau Litinin Koriya ta Kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake hada iyalai da Koriya ta Arewa.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewar ƴan kunnar bakin wake sun kashe kimanin mutane 12 a wasu harhare daban-daban a jihar Borno. Bayan haka za ku ji rahoto akan gobara da ta kona dukiyoyi da dama a garin Anayi dake jihar Agadez a Niger. Za ku ji mu dauke da rahoto akan wani bahaushe da aka tsaya takarar shugaban karamar hukuma a jihar Lagos. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga sarfira da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau Litinin cewa sojojinta 34 sun bace bayan da jirgin ruwan su ya kife a hanyar su ta zuwa tsibirin Bakassi. An samu ceto sojoji uku cikin 37 dake wannan jirgin ruwa mai suna Lemon Demba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a kusa da gabar Debonsha. Wata sanarwa da ma'aikatar ta aiki wa da manema labarai ta ce har yanzu ba a tabbatar da musabbabin wannan hadari ba. Cikin gaggawa aka zuba ma'aikatan aikin ceto da bincike bayan da hanyar sadarwa ta katse tsakaninsu da jirgin ruwan sojojin har zuwa yau Litinin ana ci gaba da gudanar da binciken. Kamar dai ta amshi ikon yankin Bakassi mai albarkatun man fetur daga hannun Najeriya shekaru uku da suka gabata a sakamakon wata yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ido wajen kulawa. Maidawa kamar wannan yanki ya kawo ƙarshen shekara da shekarun da aka yi ana rikicin mallakinsa tsakanin ƙasashen biyu.
To nan kuma dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke marawa baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin ƙasar. Watanni tara bayan da kungiyar ta Taliban ta kwace ikonta. Mai magana da yawun sojojin yankin Wali Muhammad Ahmazi ya faɗa wa muryar Amurka cewa da safiyar yau Litinin dakarun Afghanistan sun shiga gundumar nawa da ke lardin Helmand a kudancin ƙasar inda suka maido da ikon gwamnati a bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gabza faɗa da ƴan Taliban. Ya ce harhare ta sama da Amurka ta kai cikin daren jiya akan wasu sansanoni uku masu muhimmanci na ƴan Taliban sun kashe tsagera fiye da 20 tare da taimakawa sojojin Afghanistan wajen samun saukin shiga tsakiyar gundumar. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Taliban bata fito ta yi magana akan wannan nasara da aka samu akan ta ba. Wannan gunduma ta Afghanistan mai cike da albarkatun noma tana da tazarar kilomita 30 a yamma da Lashkarga babban birnin lardin na Helmand wadda durkushewarta ce ta ba ƴan Taliban din sukunin kai harhare da dama akan birnin a yankurin Kamashi.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin Koriya ta Kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake hada iyalai da Koriya ta Arewa domin neman hanyar kawo kwanciyar hankali tsakanin kasashen biyu bayan da Koriya ta Arewa ta cigaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. A cewar mataimakin ministan tsaro na Koriya ta Kudu, Seo Ju-sok, ma'aikatar tsaro ta shirya wani zaman tattaunawa tsakanin Koriyoyin biyu a ranar 21 ga wannan wata. A garin Tangilgak da ke Koriya ta Arewa domin dakatar da duk wasu ayyuka da ke kawo zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen. Tangilgak wani gini ne mallakar Koriya ta Arewa a garin Panmunjom da ke kan iyaka da aka taɓa gudanar da irin wannan zaman tattaunawar a baya. Tun lokacin da shugaba Moon Jae-in ya zama shugaban ƙasar Koriya ta Kudu a watan Mayu, gwamnatinsa ke ƙoƙarin kawo shawo kan Koriya ta Arewa ta sauƙaƙa shirinta ciki har da ta yin ba da taimakon agajin gaggawa.
A jiya Lahadi, dubban mutane suka yi gangami a birnin Wasau domin adawa da shirin gwamnatin Poland na yin garan bawul ga sashen shari'a. Suna ganin matakin zai yi barazana ga 'yancin sashen shari'a. Masu zanga-zangar suna kururuwar cewa za mu kare demokradiyya, suna kuma kada tutocin kungiyar tarayyar Turai da ta kasar Poland. Kimanin mutane 4,500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar, kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. An gudanar da ire-iren wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin ƙasar, sai dai girmansu bai kai wanda aka yi a birnin na Wasau ba. Dokar wacce aka zartar tun makon jiya ta jawo suka daga ƙungiyar tarayyar Turai, wadda ta ce dokar ta saba wa cin gashin kan da ma'aikatar shari'a ke da shi. Haka kuma dokar ta bai wa wakilan majalisa fifiko ko rin jaye wajen naɗa alƙalai. Matakin da 'yan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke ganin zai tsoma alƙalai cikin harkokin siyasa.
Da ƙarshe wata ambaliya ta bazata ta yi awon gaba da mutane tara kana yaro ɗaya ya ɓata lokacin da aka afka wani wurin ninkaya mai farin jini a jihar Arizona da ke yammacin Amurka. Hukumomin jihar Arizona sun tabbatar da mutuwan mutane tara bayan da bala'in ambaliyar ruwan ya afka wani wurin shakatawa. Ambaliyar ta afka wata ƙorama da ke yankin kogin da ake kira Verde a cikin wani gandun daji mai tazarar kilomita 145 daga arewa maso gabashin birnin Phoenix. Kuma babu wata alama ta gargaɗi mutane kafin bangon ya rubuta da su kamar yadda bayanai suka nuna, ba tare da wani gargaɗi ba suka ji amar ruwa kafin ka ce kobo ruwan ya shafe su, in ji Rostin Mia, shugaban 'yan kwana-kwana a yankin. Masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane uku a ranar Asabar, sannan suka ƙara tsunto wasu shida a jiya Lahadi. Sun kuma ba da labarin cewa har yanzu ba a ga wani yaro ɗan shekaru 13 da haihuwa ba.
Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, 'yan ƙunar baƙin wake sun kai hare-hare a garin Maiduguri da ke jihar Borno a Najeriya. Ga Haruna Dauda biyu ɗauke da cikakken rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 12 sakamakon tashin wasu babbai da ya auku daga daren jiya Lahadi zuwa safiyar yau Litinin a wasu wurare daban-daban da ke jihar Borno, da kuma wasu guda 18 da suka samu munanan raunuka. Da yanzu haka aka ce ana masu jinya a asibiti. Kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Damir Chukwu ne tabbatar wa manema labarai hakan a ofishinsa da ke garin Maiduguri, inda ya ce a daren jiya ne wasu mata 2 'yan ƙunna baƙin wake suke ƙoƙarin kutsawa garin Maiduguri ta wani ƙauye da ake cewa Mummanti da ke dab da bayan Maiduguri, inda jami'an sojan da ke sintiri a wannan wuri suka kuma buɗa masu wuta, wanda abu mafamin da ke jikin nasu ya tashi kuma kashe su ba tare da ya taɓa koda mutum guda ba.
Another group of Nigerian troops deployed between a Sinaru community and No Man's Land in Mafa LGA, also outskirts of Maiduguri Township. They intercepted the famous cell bomb by trying to infiltrate the community through the parapets. They were sighted by these soldiers and the soldiers promptly shot her. She died instantly. She died alone. No other casualties involved.
Ya ce a daren jiya ne kuma da misalin karfe 2 na dare, wasu 'yan ƙunna baƙin wake mata 2 suka ƙoƙarin shiga cikin garin Maiduguri, inda jami'an tsaro da ke sintiri a wannan anguwan Simahari da kuma wani filin Allah Ta'ala suka hango wata 'yar ƙunnar baƙin wake da ke ƙoƙarin tsallaka inda aka tsaga tsakanin Maiduguri da kuma wannan gari, wato inda aka tona rami saboda hana waɗannan 'yan ƙunnar baƙin wake shigowa. Sai dai jami'an sojan da ke wannan wuri sun hango ta da kuma buɗe mata wuta ta mutu kuma nan take, amma wannan bai shafi kowa ba. Ba kuma wanda ya mutu banda ita kaɗe.
A female cell bomber attempted to enter a mosque in London Chiki area under Jere local government. In the process, she detonated, killing herself and 8 others. While 18 others were.
Yace a yau kuma da misalin karfe 5 na asuba ne, lokacin da ake gudanar da sallar asuba din, sai wata rukunna bakin wake ta kutsa cikin masallacin inda ta da bomb din da ke jikin ta, ta halaka kanta da kuma kashe wasu mutane 8, inda kuma ta rawanta wasu mutane guda 18. Yace a dan gaskiya na ma ziyarci an zaci waɗannan mutane da suka samu raunukan, yanzu hakan kuma dukkaninsu suna murmurewa. Kwamishinan yace wannan dai shine adadin mutanen da muka samu, wato mutane 12 da suka rasu sannan kuma wasu mutane 19 da suka samu raunuka yayin da guda 4 daga cikin 12 dukkanin su yankuna bakin wakin ne mata sai dai gwamnatin jihar Borno Honorable Khan Shatima da mataimakin sa Honorable Usman Muhammad Kwa sun zarci wannan anguwa da ake kira Simari sai dai da Allah mazauna wannan anguwan ta kai musu wuya dan su nuna rashin jin dadin su karara inda suka dinga yi wa tawagar gwamnati da kuma gwamnatin kansa ihu na cewa ba sa so kuma suna ganin cewa da mabakin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu ake kai musu irin waɗannan hare-hare sai da har zuwa wannan lokacin da muke aiko da rahoto inda gwamnatin bata fadda wani jawabi ko kuma ƙarin haske game da wannan abin da ya waka nan ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To a garin ana yi kuwa dake jihar Agadez ta kasar Niger wuta ce ta lashe dukiyoyi da gidajen al'ummar garin ga tamar abari da cikakken rahoton
Lawal Tahir dan horo hulani bugu da ƙari shugaban kwamitin binciko ƴanci rani da suka bata ko suka rasu a cikin Sahara wanda yake karamar hukumar Dirhu ya mana ƙarin bayani kan yadda gobarar ta wakana
jiya nan dai a saman gobara ya tashi a nan gari a nan a trailer bayyana dinan da kwamitin ne zan nadi ko wannan gobaran kuma yayi banda sosai kuma ya kone garake da gidaje da gonakin na jino kuma mutane da shin asara masu yawa ne amma ba asara dai kike
ganin karfin gobarar ko an samu asarar rayuka
ba asara dai sai na mutum kike amma akwai asara kamar dabbobi da moto da kuma jiki haka ya kone cikin wuta
ko menene musabbabin wannan gobara
wutar wanda na san dai cikin wani gobara na jiki da ya tashi kuma yana yawa ne kamar volunteer ne kamar aka ce mishi cikin ba sani ba ya tashi ne amma ko a daga da muke saman wannan ya tayi bayan daji ko yana shan taba haka ne ya tashi wutan ne muna tsammani kama haka ne amma an kace wutan ya tashi cikin gona na jiki ne ba cikin da mutum ba cikin wannan gonan ya tashi ya zo cikin gari kuma garin aka ce kamar babu wani safar kwanke mai kashe wuta kuma mutanen garin kuma sun tayi wani kensuwa na rasuwa a wani garin da aka tsallace shirin akwai wani da yaro mutanen duka kamar da mutanen sun je can wajen garin
Kawo yanzu menene hukumomi suka ma mazauna garin na Anayi ganin cewa gobarar ta yi barna gonakin su da garaken su sun kone.
Mu da ni za mu tema mu ga bankun da wani fulatin nan za mu jira gwamnati. Gwamnati za mu jira da wannan abin da yawa kana zamu fara labari. Kuma muna kusa da talaka mun kaji jiya mun ka gane su mun gani wannan mutane kuma suna zazzabin mutum kuma wasu ba su da gidaje wasu ba su da abokin duka ya kone kuma jibinar da bana su ci shekara mai zuwa da su ci wannan duk sun kone mun muka ci musu wannan gwamnati ya dauka mataki da onje da kamar kuma ruji da abubuwa wannan duka su tafi nan kuma cikin wannan da ka so lafiya wannan akwai kuntar magana ko da mayor na da ko da president na kuma duka sun tayi can su ne jihar sai wannan mutane sun ba su hakuri kuma aka doka wannan su ko aka rubuta aka kawo su yanzu ko wani cikin su ya yi musu rubutu ga wani kungiyar nashi kuma kungiyar nashi ne ya musu gurin mayar da wannan abuwa
a cewar Lawal Tahir tuni dai wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka yi alkawarin kawo ma waɗannan mazauna garin na Anayi dauki tamar abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To Allah ya kiyaye gaba yanzu kuma za mu koma Najeriya ne a jihar Lagos inda ƴan jam'iyyar adawa ta PDP ta tsayar da wani Bahaushe takarar shugaban karamar hukuma ga rahoton Babangida Jibrin
Shi dai wannan dan takara da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaye da shi domin takarar zama shugaban karamar hukumar Agege mai suna Injiniya Awal Tahir Maude da aka fi sani da ATM yana samun goyen bayan Yarbawa da ke zaune a wannan karamar hukuma inda ma mataimakin sa ya kasance Bayarabe Na tambaye Injiniya Awal Tahir Maude ko yana fatan samun nasara a wannan tafiya sai ya ce
Ina tabbatar maka da cewa jama'ar mu ta Arewa ta Agege da kuma wasu ungoyoyin na wanda ƴan arewa suke da yawa suna ba wa ƴan arewa goyen baya 100% to saboda haka muna tabbatar muku da cewa hakika jama'armu suna bayan mu kuma suna goyen bayan mu domin suna agaza mana da jikinsu da jininsu da dukiyoyinsu hakika suna tare da mu 100% kashi 60 bisa 100 na agege da ake zabe a cikin wannan gari namu mai albarka ɗan arewa ne suke fitowa su man kuma jama'an mu kuma sun gane cewa ai jam'iyya ba wani abu bace kamar riga ce zaka iya saki ko yaushe kaga dama to jam'iyya ba za ta hana jama'an mu su fito su zabe mu domin an san manufar agegen kanta Bahaushe ne yasa mata to tunda Bahaushe ne yasa mata kuma ɗan arewa ne yasa mata ai kaga zamu amfani da wannan dama mu ma mu fito amma da kwarkwatar mu kamar yadda muke mara musu baya su ma a cikin su da yawa zaka fito wajen office din nan zaka ga cewa suna da yawa sosai wanda suke mara mana baya domin suna rama mana abin da mu muke rama muke musu da goyen bayan su lokacin da tunda dai ai akwai an riga an san manufar da cewa ci gaba ce ake muke so mu kawo
Mr. Femi Oloko ɗaya daga cikin mazauna a Gege na tambaye shi dalilin da yasa yake marawa dan arewacin Najeriya baya
He was born and bred in Agege he schooled in Agege he ate the food of Agege he is an Agege man and is blessed with three languages Yoruba English and Hausa
yace anan Agege aka haife shi ya tashi tare da mu anan Agege ya ci abincin mu yana jin yaren mu yana jin yarbanci yana kuma jin turanci a duk lokacin da al'ummata suka je wajen shi domin neman taimako na san zai yi hulɗa da su kamar yadda ya kamata
so even if the people of my tribe comes into the office he has a listening ear for them because he speaks their language
to koya an arewacin Najeriya suka je da wannan dan takara nasu da aka tsaida a karan farko a karamar hukumar ta Agege ga dai malam Salisu Gezawa daya daga cikin mazauna a karamar hukumar ta Agege
yasi ya nuna cewa kashi 65 na zabe da ake a karamar hukumar Agege ɗan arewa ne suke bada ba wai dan mun fi su wato kabilan Yarbawa yawa ba a'a domin dama mu can haka Allah ya yi mu mutanen arewa duk lokacin da aka ce za a yi zabe haka za mu fito kwai da kwarkwata mu kada wannan ƙuri'u kuma dama can tun baya haka shugabannin mu suka koya mana cewa duk a garin da kuke in ku samu kanku a cikin siyasa to bi waɗannan mutanen gari domin a samu zaman lafiya kuma mu hausa a yi haka muke yi
wannan dai ba shine karon farko da wani kabila da ba dan asalin jihar Lagos ke tsayawa takara ko kuma lashe zabe ba domin yanzu haka akwai yan kabilar Ibo guda uku da ke majalisar wakilai yan arewacin Najeriya dai sun bayyana cewa tsayawa takaran alamu ne na cewa akwai fatan samun nasara Babangida Ibrahim murai Amurka daga Lagos
To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa mu dace baki daya. Allahumma amin. A makon da ya gabata mun kwaso gangara cikin tattaunawa da muke yi da Dr. Garba Shehu, shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies. A turance makarantar tunawa da margayi Malam Aminu Kano a makon dai Dr. Garba Shehu ya dakata inda yake bayanai dangane da irin nasarori da gwamnatin jihar Kano take samu a wajen bunƙasa ilimi a daukacin jihar ta Kano a yau zamu daura daga inda muka dakata
nema ilimi sutar sanyawa
kudai na zuciya shike halakarwa
Akwai wata hanya ta asusun ƙasa na ilimi wanda yake zabuwan su makarantu daban yake taimaka musu ta hanya daban-daban to akwai dai bukata wannan taimako ya yadu ya shafi kowace ma makaranta da take koyar da malamai domin ita hukumar wannan asusu ta zabi wadansu makarantu daban wanda su take taimakawa banda wadansu. Ina ta mamaki har yanzu ya aka yi a ƙasa da ake da tsarin ilimi guda daya, za a ce ba a bambanta shiga makaranta abin da ake bukata domin shiga makaranta ba, ba a bambanta certificate din ba, amma kuma an bambanta ta yadda gwamnati za ta taimakawa wadannan. Shi wannan asusu da ake cewa TED fund, kamar shi za a iya cewa daga gwamnatin tarayya ne, wanda kuma na tabbata kamar Kano state government abinda take a yanzu ita ma tana fito da nata, tana kiransa shi ma asusun taimaka ilimi na jiha, wanda za ta yi amfani da kananan hukumomi su ba da taimako wanda za a dinga bai kara malamai a makarantu akan ma wancan na gwamnatin tarayya.
Wani hanzari ba gudu ba, doctor, a duk wannan maganganu da muke yi akwai a magana mai matukar muhimmanci wanda ta shafi ainihin albashi da kyautatama malamai, wanda mafi akasarin malamai suna kuka da cewar ba sa samun waɗannan kyautatawar alawas. Akwai wani tsari da gwamnatin ku take yi danganin ta ainihin kyautatama malamai wajen biyan albashinsu da kuma biyan su alawas nasu?
Wato zan ce kamar shekaru biyu da suka shige a wannan jiha tamu babu wata matsala ta samun kyautata malamai ko kuma hana su haƙƙinsu tun daga manya-manyan makarantu har zuwa ƙanana. Halin da aka shiga na sabon gwamnati da kuma wahalin da ake karo da su na kuɗi da rashin cikakken wato samun tallafi daga gwamnatin tarayya da suke taimakawa jihohi, to ya sa an sami dan wato bukatar taimako da wato gwamnatin jihohi za su samu kuɗin da za su ci gaba da taimakawa makarantun da suke jiha. Wannan ya sa shekarar farko an sami rashin samun cikakken abin da ake bukata domin a tabbatar da tsarin ya tafi kamar inda aka san shi. Na tabbata kokarin da ake a halin yanzu shine gwamnatin jiha ta bude hannayenta sosai na samun tallafi da kuma haraji, wanda ya zama dole waɗanda ba sa biyan haraji su biya yanzu, a duba duk kafofi da ya kamata al'umma su taimaka gwamnati ta hanyar bada haraji. Na tabbata yanzu gwamnatin jiha tana cika kokari wajen wannan kuma ana samun sakamako mai kyau saboda kusan abin da ake samu yanzu daga haraji ya kusan ninka abin da aka samu lokacin da suka shige baya. Kamar da yanda za a fahimta, kamar jihar Kano har gobe bata taba kasa biyan albashin malamai ba, waɗansu jihohin har yanzu suna kokawa da biyan na wata shida ma da ishige, waɗansu wata hudu, amma gaskiya a Kano bai hana bada promotion ba, bai hana bada albashi ba, bai hana na taimakawa makarantu ta hanyar da aka saba ba. Kuma wani abu ma mai muhimmanci da za a kula shine wato budget na shi wannan shekara, kusan duka yadda bukatun makarantu ya taso daga nan daga makarantun yake tasowa, kuma alhamdulillah gwamnati ta yadda duk abin da aka kawo tare da taimakon state assembly an tabbatar an tantance bukatu kuma an yadda da fara biya. Ni na san kawai lokaci ne wanda kuma yayi wanda gwamnati za ta fara sakin duka gine-gine da bada duk abin da makarantu suke bukata domin su ci gaba da yin abubuwan da ya kamata su yi.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu daura daga inda muka dakata. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Garba Shehu, shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, ta tunawa da margayi Malam Aminu Kano, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani don
ta malalla Malam Yusuf. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta, yace salam VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. A yau ina son ku bani dama in jajantawa ƴan uwan mutanen da suka rasa rayukansu a harin bom ɗin da wata ƴar ƙunar bakin wake ta kai a wani masallaci a lokacin sallah asubahi a Maiduguri. da fatan gwamnati za ta ƙara tashi tsaye wajen kawo ƙarshen mata masu tada bama-bamai a arewa maso gabashin ƙasar nan. Amen. Sai kuma wasiƙa mai cewa, ina kira ga iyaye musamman mata da su kula sosai dangane da yadda ake amfani da ƴaƴansu wajen yin ayyukan ƙunar bakin wake a jihar Borno. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na tada bama-bamai a jihar Borno da duniya baki daya. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau, shugabar mata ta ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi haƙiƙa ɗaurawa yaran Fulani makiyaya bom da wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi a jihar Borno, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ba ƙaramin abin takaici ba ne. Da fatan hukumomin Najeriya za su tashi tsaye domin magance wannan dabarar ta 'yan Boko Haram. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice direban tanka Jos. Shi kuma Buba mai gora gashuwa cewa yayi, ina jajintawa al'ummar ƙasar Kamaru sakamakon nutsewar sojojinta 34 a ruwa. Da fatan gwamnatin ƙasar za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin an kama waɗanda suke da hannu a wannan danyen aikin. Haka zalika, sakaci da riƙon sakaina da ake yi wa jami'an tsaro duk shi ya jawo haka. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, to gwamnatin tarayyar Najeriya, garzayawa kotu da kika yi don neman fashin baƙi a kan naɗa muƙami ba tare da tantancewar majalisa ba, hakan ya yi daidai. Da fatan ba bita da ƙullin siyasa ba ne za ku yi wa Ibrahim Mago. Sako daga Mantari ɗan Ma'azu Baban Khalifa Ji Kankande da Amina Kano Mai da Garko da Fa'ila ɗan Lada Mahuta. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, salon VOA Hausa. Haƙiƙa yunƙurin mahukuntan Nijar na koyawa mata sana'o'i a kan sarrafa fatan dabbobi wani abin farin ciki ne. Ganin hakan zai sa matan su dogara da kansu, kuma ƙasar za ta samu kuɗaɗen shiga daga baƙi 'yan yawon shaƙatawa. Sako daga Sade Sa'idu Daura da Yusuf Ibrahim ɗan Maliki.
Madalla a cigaba da aiko mana, mu kuma za mu cigaba da karantawa kafin mu karkare ga Sarfil Hashim Gumal da takaitattun labarai.
Ma'aikatar tsaron Kamar ta faɗa a yau Litinin cewa sojojinta 34 sun ɓace bayan da jirgin ruwan su ya kife akan hanyarsu ta zuwa tsibirin Bakassi. An samu ceto sojoji uku cikin 37 da ke wannan jirgin ruwa mai suna Lemon Demba, wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe 6 na safe a kusa da gabar Dubunsha. Dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke mara baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar watanni 9 bayan da kungiyar ta Taliban ta kwace ikonta. Mai magana da yawun sojojin yankin Wali Muhammad ya faɗa muryar Amurka cewa da safiyar yau Litinin dakarun Afghanistan sun shiga gundumar nawa da ke lardin Helmand a kudancin ƙasar, inda suka mairo da ikon gwamnati bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza faɗa da 'yan Taliban. A yau Litinin ne kuma Koriya ta Kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake haɗa iyalai da Koriya ta Arewa domin neman hanyar kawo kwanciyar hankali tsakanin ƙasashen biyu bayan da Koriya ta Arewa ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. A cewar mataimakin ministan tsaro na Koriya ta Kudu, Sei Ju-suk, ma'aikatar tsaro ta shirya wani zaman tattaunawa tsakanin Koriyoyin biyu a ranar 21 ga wata a garin Tangilgak da ke Koriya ta Arewa domin dakatar da duk wasu ayyuka da ke kawo zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Lahadi, dubban mutane suka yi gangami a birnin Waso domin adawa da shirin gwamnatin Poland na yin garan bawul ga sashen shari'a, suna ganin matakin zai yi barazana ga 'yancin sashen shari'a. Masu zanga-zangar suna kururo cewa za mu kare demokaradiyya, suna kuma kare tutocin kada tutocin kungiyar tarayyar Turai da kasar Holland. Kimanin mutane 4,500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani.
To madalla, masu sauraronmu, anan kuma za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu kawo muku rahoto akan kotun tafi da gidanka da ma'aikatar kula da haɗura akan titina ta Najeriya ta kafa. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniyanmu Malam Jones, ni Nazirar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya, sai a saurari shirin yau da gobe. We'll be right back.